ku ci mace ba wani shan nono ba wani kawai ta bude muku gindi haka kawai ake yi ai kamar yanda kuke so mace ta sha muku nono ta sha muku bura ta yi muku kiss to haka ita ma mace take so kudin sha ta to bayan da ka gama sai ka sako kasa ka zame mata fan dinta idan ka zame mata fan dinta sai ka fara wasa